Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar 32 ga watan Mayu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To Maryam barka da wannan lokaci. China ta ce samba ta yadda da wasu makaman garkuwa na ta kabo makamai da Amurka ta girke a Koriya ta Kudu domin ta kare ta daga tarewa. Sannan wasu na cewa wato kokarin da Trump yake na ya gana ido da ido da shugaban Koriya ta Arewa din da ke zai yi saboda wasu dalilai da suka shafi shugabannin biyu. Ha kuma Trump yana fuskantar cikakken kasashen duniya saboda an ce yana kokarin ya gayyato su a zaluman shugabanni da ba sa mutunta haƙin mutanen kasashen
A shirin namu na yanzu za ku ji hirar da sashen Hausa yayin da Dr. Usman Ahmed mai sharhi akan lamarin siyasa game da halin da shugaba Muhammadu Buhari yake ciki.
Ya kamata a gwamnati ta duba idan ka koshi na ruwanka da wani cin hanci da shi amma kana an san 18,000 mallan kaga an kawo maka harka na dubban nerori ko miliyan nerori ka kawo da kai.
Wani ma'aikaci a Najeriya kenan da yake kira ga gwamnatin Najeriya akan bukata karawa ma'aikata albashi. Za kuma ku ji cewa wata kotu ta bada umarni a tsare tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido a gidan kurkuku bisa tuhumar sa da ake yi da yin yunkurin tanzura yan jihar akan zaben kananan hukumomi da ke tafe. Muna kuma tafa da shirin noma wanda Sarfil Hashim Gumel ya shirya zai kawo amma duk sai bayan labaran duniya.
Rundunar sojan Amurka ta ce wani jirgin makaman kakaburokokin da wato shirin makaman ke na kakaburokokin da take girkewa a Koriya ta Kudu zai iya cafku duk wasu makamai masu linzami da Koriya ta Arewa za ta iya cilluwa. To amma duk da wannan karfin imanin da take nuna akan ingancin garkuwar da suke kira TAD, rundunar sojan ta Amurka din ta ce har yanzu shirin yana bukata a dade mishi kuskurema kafin a so mucin moriyarsa. An dai garfa wannan garkuwa ne a wani filin wasan golf da ke Seongju da zimmar yin amfani da shi wajen kare Koriya ta Kudu daga hare-haren Koriya ta Arewa. To sai dai kuma China ta bayyana a dawo da kafa wannan garkuwa ta TAD abinda take gani kamar barazana ne gare ta ita kanta. Daga da hakan ne a jiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen China din Geng Shuang yake ga manema labarai cewa China ta nema a cire garkuwar nan ba da bata lokaci ba.
A halin yanzu kuma masu nazari sun ce bukatar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ta cewa zai so ya gana ido da ido da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kyar hakan za ta iya faruwa da yake ba daya daga cikin kasashen biyu da ke nuna alamar cewa za ta janye sharuɗan da ta yi na wannan ganawar. A lokacin da shugaba Trump ya bayyana burinsa na haduwa da shugaban Koriya ta Arewa din a cikin hirar da ya yi da jaridar Bloomberg News, Trump ya kara da cewa haduwar za ta yi ne kawai a cikin abin da ya kira halayen da suka dace. Abin da kakakin fadar White House Sean Spicer daga wato daga baya fayyace da cewa har yanzu ba a kai ga can ba tukunna. Sai dai kuma jam kadan bayan kalaman na shugaba Trump ne wasu manyan jiragen saman yaki na sojan Amurka masu saka bama bamai suka so mashawagi akan iyakar kasashen koriyoyin guda biyu. Abin da ya fusatar da Koriya ta Arewa har ta ba da sanarwar cewa Amurka na tsananta kokarin ta na jefa yankin a cikin masifar yaki.
To yayin da duk wannan take faruwa ne kuma shi shugaban Amurka Donald Trump ya hazuka kasashen duniya da dama da gayyatar da yayi wa shugaban kasar Philippines Rodrigo Duterte wanda suke kallon shi shugaba ne da bai mutunta hakokin yan kasar shi. To amma da yake mai da mutuni ga wannan gayyatar kakakin fada ta White House Sean Spicer ya ce wannan ai wata dabara ce ta gwamnatin ta Amurka ta samu na neman hanyar yin aiki da shugabannin kasashen nahiyar ta Asia domin a taro a mai da ita Koriya ta Arewa saniyar ware. Ko bayan shugabannin Philippines har ila yau shugaba Trump ya gayyato shugabannin kasashen Thailand da Singapore su ma su zo su ziyarci fada ta White House da kenan Washington. to sai dai kuma wasu masu fada na Amurka kamar dan majalisar da ta Santa Chris Coons dan majalisa na jam'iyyar Democrat daga jihar Delaware suna cecekar shugaba Trump akan gayyatar shugabannin da ake ganin masu cin mutuncin mutanen su ne kamar shi shugaba Duterte din na Philippines da ake zargi da alhakin halaka dabban mutanen kasar ta shi.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Harin da aka kai da wani bomb da aka ajiye a cikin wata mota a garin Mosul na kasar Iraq ya karfafa fargabar da wasu masu nazari suke yi na cewa taron dangin da kasashen duniya suka yi wa kungiyar ISIS ya raunana karfin mayakanta, amma kuma ya kasa baiwa kasashen da ke yaki da ita nasara ta fannin siyasa. Duk da cewa yau kwanaki 180 wato da 90 tun lokacin da sojojin kasashen duniya karkashin jagorancin Amurka suka so mafamar fitar da mayakan ISIS daga garin na Mosul, amma har yanzu abin ya gagara tunda har yanzu akwai tarin mayakan ƴan tawaye a sassa daban-daban na murnin. Ko a cikin watan jiya ma kungiyar ISIS ta tada wani bomb da mota a gundumar Zuhur dake gabashin Mosul inda mutane hudu suka rasa rayukansu, wasu 14 kuma suka jikkata. Tun cikin watan Janairun da ya gabata, ya kamata a ce an raba Zuhur da ƴan tawayen ISIS, amma wannan harin da suka kai na baya-bayan nan yana nuna cewa har yanzu suna nan daram zaune a wurin.
To a ƙashe gani da tashi-tashi hankula masu alaka da siyasa ke ƙara tsananta, ya sa shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya fito yana neman a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa tashi gyaran fuska. To amma abun ya jimo mishi mummunan suka daga mutanen da ke adawa da shi. A jiya ne litinin shugaban Maduro ya bada umarnin a jiya a kafa kwamitin yi wa tsarin mulkin ƙasar Kwaskorima wanda ya ce zai kunshi membobi 500, wanda kuma ƙara da cewa ma'aikatan kwadago ne ma za su zaɓe su domin su yi aikin fitowa da sabon kundin tsarin mulki da zai mai na tsohon shugaban ƙasar marigayi Hugo Chavez da ya shata a shekarar 1999. Sai dai kuma masu adawa da shugaban da kuma wasu masu nazari duk sun lanci yunkurin sake duba wannan kundin tsarin mulkin wanda suka ce ai ba wani abu ba ne illa wani sabon yunkuri na jinkirta zaɓen shugaban ƙasa da na yankuna da aka shirya za a yi shekara mai zuwa ta 2018.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Halin yanzu dai ƴan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da halin da shugaba Muhammadu Buhari yake ciki. Abokin aiki na Ladan Ibrahim Ayawa ya tantabi Dr. Usman Muhammad mai sharhi akan harkokin siyasa, inda ya tambaye shi shin ya yake ganin abubuwan da ke faruwa a Najeriya musamman ma halin da shugaban yake ciki. Sai ya ce,
to ni tunanin da nake yi a Ayawa shine wato mun taɓa shiga cikin irin wannan ƙangi wanda ba a kori darasi a kan shi ba ko kaɗan. Na ɗaya, ciwo dai yana jikin kowane bil'adama, kuma kowa da sanadin da Allah zai kira shi akwai sula. Saboda haka mun taɓa shiga cikin irin wannan hali wanda aka yi ta ɓoye-ɓoye ana ta maganganu iri-iri, ya ba da kuma daman har an kusa a samu wani matsala a kan ma maganan wa zai zaɓi shugaban ƙasa a can baya. Kuma wannan abubuwa da gaske ne sun faru da Najeriya, kuma Allah ya mana tsawon kwana mun ga yadda abin yake da yadda aka shi. Sannan Allah ya kawo mu yanzu ga rashin lafiyan bawan Allah nan President Buhari ya dawo Ingila, kuma ya yi ma mutane bayani ya ce daga lokaci zuwa lokaci ministocinsa sun ba shi shawarar cewa ya ma koma Ingila ya zo ya zo. To idan ta kama ya koma, me yasa ba zai koma ba tunda dai ya riga ya zo ya kashe bakin tsanya? Na ɗaya kenan. Na biyu, idan wannan ciwo ya yi tsanani na yadda duniya ba su samu bayani ba, ƴan Najeriya ba su samu bayani ba, babu yadda za a yi a samu bayani hatta kai ga cewa zai ba da baraka ko daman wasu su fito su daga kundin tsarin mulki su fara wani hayaniya a kai, to menene zai sa ba za a yi bayani ba ko shi ya fito ya yi ma mutane bayani cikakken bayani a cikin halin wato rashin lafiya na shi? Saboda mutane su samu hankalinsu ya kwanta a kullum mu kenan. Ya tafi ba mu huta ba, ya dawo ba mu huta ba, ɗan barata da ɗan kazagi da kuma wanda ba su san shi wanda suka zagaye shi a kullum maganganu ake daban-daban.
Dakta, to ai in yana nan akwai masu magana a madadin sa, in ma baya nan akwai masu magana a madadin sa, kuma su waɗannan suna fitowa suna cewa ba wani abu, kuma ba abu ne da ya tsanani ba. Kana ji abu ne da ya kamata a ce an daga hankali a kai?
Gwamnan Ekiti Fayose ya sha fitowa yana sukan al'amarin mu, yana cewa muna da shugaban ƙasa ne wanda yake fitowa juma'a juma'a yana sallah, to ba mu ba ma ganin shi ma a masallacin, yana fita yana zuwa a wato Federal Executive Council meeting, yanzu ma ba a ganin shi. To wannan lokaci da yayi sai kaga abin kuma kaman haka ne, to ina yake? To ka koga nan wajibi ne a ce an ba da martani daidai, kada a bar kafa, kafa fa ake bari, sannan a koyaushe mutanen nan ba su gaji ba da rade rade. Saboda haka fadan shugaban kasa fada ce wacce yake yana da irin ku ɗan jarida da waɗanda za su kawo wa duniya gaskiyan al'amari suna nan da Buhari Media Center.
So kana jin da wajibi ne ka a hito a ce an yi bayani ga matsayin
wajibi ne shugaban kasa ba nasu bane kawai a yawa, shugaban kasa na kowa da kowa ne a Najeriya.
Ai mulki ne kima ce ta Allah, sannan shi ne hanyar halaka, in ka yi adalci shugaba to Allah zai saka maka, in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan.
Dr. Usman Muhammad kenan mai sharhi akan harkokin siyasa a hirar da yi da Ladan Ibrahim a yawa. Akan wannan batun yau muke so mu ji ra'ayoyinku a shirinmu na dare. Shin ya kuke ganin halin da Najeriya ke ciki, ganin halin da shugaban ke ciki? Sai a kira a bayyana ra'ayi. Bayan gabatar da neman ƙarin albashi mafi ƙaranci daga 2018 zuwa 56 da ƙungiyar ƙwadagon Najeriya ta gabatar wa gwamnatin ƙasar, ma'aikata da 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu. Wakilan sashen Hausa Babangida Jibrin daga Lagos ya aiko mana da wannan rahoton.
Ya kamata gwamnati ta duba ta taimaka wa talaka, kuma irin hakan shi zai taimaka wa yaki da ake da cin hanci da rashawa da ake yaki. Saboda idan ka koshi na ruwanka da wani cin hanci da rashawa, amma kana an san 2018 mallam kaga an kawo maka harka da ta kunshi na dubban nerori ko miliyon nerori ka kawo da kai.
Wani ma'aikacin gwamnati kenan ke bayyana rashin jin daɗin sa da mafi karancin albashi da yanzu haka gwamnatin tarayya ke biyan ma'aikatanta, abinda kuma ya kai ga sauran jihohi su ma suna biya, banda jihar Zamfara kamar yadda rahotanni ya nuna ita ce kadai ba ta biyan mafi karancin albashi na 2018. To sai dai kuma a ƙarshen wani gangami na ranar ma'aikata da ƙungiyar ƙwadagon Najeriya ta gudanar, ta buƙaci gwamnatin tarayyar Najeriya da ta ringa biyan mafi karancin albashi na 56, matakin da kuma kungiyar kwadugon ta ce ta yi la'akari da halin matsin tattalin arziki da ake fuskanta a kasar. Koya sauran ma'aikata suka ga wannan bukata na kungiyar kwadugo na karin albashi
18,000 money will be so minimal so cannot even sustain somebody for 2 weeks.
Wannan malami ya ce 2018 a matsayin karancin albashi ya yi kada matuka, ko sati biyu bai isa mutum ba zai kare. Shi kuwa shugaban kungiyar kwadugo ta kasa Kwamrar Ayubawa ba cewa yi
what is the value of 18,000 looking at inflation, looking at the purchasing power.
Menene 2018 za ta yi wa ma'aikaci a mafi karancin albashi a wannan mara? Dole gwamnati ta sauya taku, don haka muna ganin 56 da muka nema daga gwamnati ba wani abu bane da za a ce yayi yawa. Shi ko wannan malami cewa
for every recession period everybody in that country has to bear the price, has to pay a price for it.
Sam bai yarda da wannan bukata na kungiyar kwadugo ba na karawa ma'aikata albashi, yana ganin halin da ake ciki hali ne na tsuke bakin aljihu, wanda kuma ya kamata kowa ya ji a jikinsa, hakan ne kawai zai sa a gyara kasan a nan gaba.
Babu shakka idan ka duba albashin da ake ba ma ma'aikaci mafi karanci 2018 a lokacin da ake ciki, ka duba 2018 mutum idan ba gidan kansa yake ba, ka ce ka biya kudin haya, ga yara, ga kudin makaranta, ga wannan, ga wancan, kai 2018 din ina za ta kai ka? Wannan ma 56 da ake nema sai dai a ce ai manage
komai ake ciki. Dai yanzu haka gwamnati tarayyar Najeriya ta bayyana cewa tana duba wannan bukata na kungiyar kwadugon, kamar yadda ministan kwadugon kasar Senator Chris Ngige ya bayani a lokacin ranar ma'aikata ta duniya da aka gudanar a birnin Abuja. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibrin. Alƙalin kotun majistire da ke dutse fadar gwamnatin jihar Jigawa a Najeriya, wato mai shari'a Usman Muhammad Laminu, ya ba da umarnin tsare tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sule Lamido a gidan kurkuku, bayan da 'yan sanda suka gurfanar da tsohon gwamnan gaban kotu a yau Talata akan cewa yana yunkurin tunzura 'yan jihar akan zaben ƙananan hukumomi da ke tafe. Daga Jigawa ga Mahmud Ibrahim Kwari.
Dumbu magoya bayan tsohon gwamna Sule Lamido kenan da suka yi dandazo a harabar kotun da kuma kan titunan sassan birnin Dutse a lokacin da aka fito da shi zuwa gidan yari. Kwana biyu kenan bayan amsa gayyatar 'yan sandan a ofishinsu na shiya ta ɗaya da ke Kano. A yau jami'an 'yan sandan sun gabatar da tsohon gwamnan na Jigawa a gaban kotun majistire da ke Dutse bisa tuhumar yunkurin tunzura 'yan Jigawa akan zaben ƙananan hukumomin jihar da ke tafe a watan Yuli. Kamar yadda yake kunshe a cikin takardar korafin da gwamnatin jihar Jigawa ta rubuta wa 'yan sandan. A yayin zaman kotun da mai shari'a Usman Muhammad Lamini ke jagoranta, Alhaji Sule Lamido ya musanta wannan tuhuma. Kana daga bisani lauyoyin da ke kare shi sun nemi kotun ta ba da shi beli. To amma mai shari'a Usman Lamido ya ki ba da belin, kuma nan take ya ba da umarnin a tsare tsohon gwamna Sule Lamido a gidan yari zuwa ranar Alhamis mai zuwa idan Allah ya kai mu, domin kotu ta duba yiwuwar ba da belin sa ko kuma a'a. Barista Yakubu Hussein Urba da ke zaman tsohon attorney general na jihar Jigawa na daga cikin ayarin lauyoyin da ke kare Alhaji Sule Lamido a wannan shari'a.
Idan ana shari'a gaban kotu, to ba za ka ce ga hukuncin da alkali zai ba, ko kuma ba za ka ce ga abin da, amma tunda shi ya daga zuwa jibi dan yanke hukunci ko zai bada beli ko ba zai bada beli ba, sai mu jira mu gani.
Wai hakan yana nufin ba ku cika sharadan belin bane tukunna har sai zuwa wacce rana?
Alkali ina da dama ya ce maka zai hukunci yau ko zai hukunci gobe, wannan kotun sai dai, amma dai maganin shine laifuffukan da ake tuhumar mai girma gwamna da shi laifuffuka ne wanda doka ta bada dama kusan wajibi ne a bada beli. Ka'idodi da doka tace idan ana tuhumar mutum da laifi wanda a ƙarshen an same shi laifin nan ba za a wuce a daure shi shekara uku ba, in hukuncin ba zai wuce shekara uku ba, to wajibi ne a bada belin sa. Ta ce me za a bada beli? I tabbatarwa kotu cewa zai gabata a gaban shari'a duk lokacin da ake neman sa, ba zai sa baki a bincike da 'yan sanda suke ba, ba zai sake aikata wasu irin ayin laifuka kamar waɗannan ba, kuma lauyoyin da suka tsaya a gaban alƙali mun tabbatar masa duk mun bada wannan bayani, kuma mun tabbata masa cewa mai girma gwamna da kansa ma izo ita bu gurin 'yan sanda.
Shi kuwa barista Ekena Onobi, guda cikin lauyoyin gwamnatin Jigawa a wannan shari'a, na cewa
the court made a clear order that he will be remanded in prison custody until that date of the ruling. Okay, allegation is inciting disturbance, criminal intimidation.
Yace hurumin kotu ne ta bada beli. Mu dai muna tuhumar tsohon gwamnan da jerin laifuka guda hudu waɗanda suka hada da yunkurin tunzura 'yan Jigawa su bijirewa zaben ƙananan hukumomin da ke tafi a jihar. Gabanin wucewa da tsohon gwamnan na Jigawa zuwa gidan kurkuku da ke garin Kiyawa, sai da 'yan sanda suka tarwatsa magoya bayansa da tear gas. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da agobe Laraba, idan Allah ya kai mu, alƙalin babbar kotun tarayya da ke Abuja zai yanke hukunci na ƙarshe akan shari'ar da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gwabzawa tsakanin Alhaji Sule Lamido da hukumar EFCC. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa ƙarfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na muryar Amurka zan gabatar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta gayyato 'yan jaridu daga sassa daban-daban na duniya, inda yanzu haka suke samun horo tare da rangadin jihohi daban-daban da jami'o'i da ma cibiyoyi na ƙasa da ƙasa a nan Amurka. Wakilin muryar Amurka na Abuja, Hassan Mainakaina, na ɗaya daga cikin wannan tawaga, kuma sun ziyarci cibiyar bincike kan bunƙasa aikin gona ta duniya da ke a jihar North Carolina. ya kuma tattauna da mataimakin daraktan cibiyar. Ga yadda tattaunawar tasu ta kasance.
Dr. Arnato Krozki shine mataimakin daraktan wannan cibiya ta duniya. Kuma na tambaye shi ko me suka fi mai da hankali akai a halin yanzu?
Well, we are producing chemicals from chemicals all the way to biochemicals and solutions.
Kamar da sinadarai da kuma nazarin irin tasirin da sinadaran ke yi. Mu kuma taimaka wajen inganta iri na shuka da zai taimaka wa manoma wajen samar da ingantaccen abinci mai gina jiki.
To improve the inputs for farmers to get better, more healthy food out.
To ko kuna da ofisoshi a wajen Amurka duba da irin muhimmancin binciken da kuke gudanarwa?
Well, we have offices in, as far as I know, in
muna da ofisoshi kusan a duka sassan duniya, amma wannan bai hada da wuraren bincike da na sarrafa sinadaran ba, kamar yadda kake gani cikin wannan jadawali da na baka a halin yanzu. Muna da ofisoshi 520 a duka sassan duniya, wani kuma na cin a bangaren kudu nahiyar Afirka.
You have seen the map which we have 520 sites globally, and some of them are in Africa.
Duba da nan jihar Carolina wurin bincike ne sosai na ilimi. To ko wannan cibiya na da alaka da jami'in da ke nan?
Yeah, oh yeah, lots. Not only North Carolina, we have very tight interactions with the universities. We have
some of them who are actually professors. Ba ma jami'in da ke nan jihar Carolina kadai ba, amma muna da alakar aiki tare da ma sauran jami'o'i. Gwarin gaya maka, akwai abokan aiki manya-manyan shugabannin malamai da ke aiki a jami'o'i da muke da alakar aiki tare. Muna bibiyar abin da jami'o'in suke yi, suna kuma karuwa da mu, muna amfana da juna.
Universities are doing, they're learning from us how to operate these like this.
Duba da aikin ku ya hada da bincike kan tsirrai da ma samar da iri da kuke amfani da kimiyyar zamani wajen samarwa. A kasashe masu tasowa ana ganin ire-iren waɗannan iri in aka shuka su bayan da aka girbe su suka zamanto abinci na haifar da illa ga bil'adama. Menene gaskiyar lamarin ne?
Scientifically speaking, I'm speaking as a scientist who has been working in that area now for 35 years.
Magana ta gaskiya daga mahangar kimiyya. Ina gaya ma cewa a matsayina na masanin kimiyya da na share shekaru 35 ina bincike a kimiyyance. Babu wani wuri ko alaka tsakanin abinci da ake samarwa da ire-iren wannan iri da aka samar ta hanyar kimiyya da kuma kamuwa da cutar ko samun na ƙasa. Na yi imani, bari in maimaita maka. Na kuma yin imani babu wani matsala ko kaɗan, babu wata alaƙar haddasa wata cuta ko na ƙasa tsakanin cin abincin da ake samarwa da iri irin wannan. Shekaru sama da 30 muna bincike akan wannan. Kar ka manta, dole ne fa sai ka gwada wa hukumomi cewar wannan iri na kimiyya bai da illa. Wannan iri na kimiyya bai da illa ga ɗan adam, muhalli da ma dabbobi. Ba kuma za ka ba da tabbaci akan irin kaɗai ba, amma har ma da sauran albarkatun da ke fitowa daga cikin wannan iri. Misali, idan muna batu akan iri na waken soya da aka samar da amfani da fasahar kimiyyar zamani, to sai an kuma tabbatar mai da ake samu daga waken soya wani da illa? Kuma ni dai ban san wata illa ba.
You're not only checking the soybean, you're checking the soybean oil also, you know, for cooking or whatever. So that's fat. And you're checking toxicology. There is not a single case which I know of.
To koya kake ganin makomar aikin gona a nahiyar Afrika?
Well, I think that what I see, and I said that also here in my talk, I see that there is quite a dynamic in Africa.
Abin da nake gani kawai soyayyen da dama masu kyau da ke faruwa a Afrika. Ka san akwai kalubale a wannan shiya, amma naga Afrika ta fara hoɓɓasa samun maslahar matsalolin ta a cikin aikin gona. Akwai hanyoyi daban-daban na cimma hakan.
And there are different ways of doing that. It started of solving their own food production. I really see that.
Mataimakin daraktan cibiyar bincike kan bunƙasa aikin gona ta duniya kenan dake jihar North Carolina a nan Amurka, Dr. Arno Krozki, a tattaunawar da Hassan Mai na kaina, wanda ya bayyana yadda suke samar da sinadarai da kuma nazarin tasirinsu don taimakawa manoma a duk inda suke a faɗin duniya. Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin duk waɗanda ku ji muryoyinsu, musamman ma Hassan wanda ya taimaka wajen hada shirin sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti ni Sarfil Hashin Gume da ke cewa a huta lafiya.
Madalla a gaida Sarfil Hashin Gumel. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ta tune daga Salim Abubakar Imam Jirge, shugaban kungiyar Muryar Talaka a Rashin Jihar Plateau, da Alhaji Salihu Abubakar Imam Jirge mai Basum Oil. Kuka ce hakika jiya ce ranar ma'aikata ta duniya, amma mu a nan Najeriya, ma'aikatan Najeriya suna buƙatar taimakon gaggawa ganin yadda wasu jihohi suka kasa biyan albashinsu, kuma wasu sun kasa biyan mafi ƙarancin albashi na naira 18,000. Da fata hukumomin Najeriya za su gaggauta magance waɗannan matsaloli. Hakika kama tsohon gwamnan jihar Jigawa wato Rashid Lamido da ƴan sanda suka yi sakamakon zarginsa da yin kalaman da ka iya tunzura hargitsi tsakanin al'umma. Hakika hakan yayi daidai. Sai Lamido, muna kira gare ka ka zama mai takatsantsan da harshenka domin baki kike yanke wuya. Ya kamata ka fahimci cewa siyasa da muguwar adawa ba siyasa bace. Su kuma Rabilu Muhammadu Gidan Madi, dalibi a kwalejin Shehu Shagari da Sha'aibu Diamond Gidan Madi da Sani Gure Kamfara a tarayyar Najeriya cewa suka yi to Alhaji Shehu Lamido shugaban kasa a shekarar 2019 in Allah ya yarda. Gurfanar da kai a gaban kotu da aka yi, mun tabbatar da cewa bisa da kullin siyasa ne kawai ake yi maka. Muna fatan Allah ya sa ka yi nasara akan wannan shari'a da za a yi maka. Amin. Salam DOA Hausa, ina taya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari addu'ar Allah ya kara masa lafiya ya kuma kare shi daga makiya masu hana ruwa gudu. Sako daga Abdulsalam mai walda cikin garin Dabbam. Sai kuma ta haɗin gwiwa wacce ta fito daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa jirin daji ta jihar Kebbi da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da kuma Garba mai yan kunne bakin gareji Rijau. Kuka ce muna taya shugaban Muhammadu Buhari addu'ar Allah ya kara masa lafiya da sauran marasa lafiya a duk inda suke. Amin. Dan darajar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.
A gaida Abubakar Janaidu, kafin mu yi sallama da ku ga Aliyu Mustafa ya dawo da labarai amma a takaice.
Malam a takaice gurbin soja mu ta ce wani jerin makaman kakkaɓar rokokin da take girkiya a kule ta kudu zai iya cin kudu wasu makamai masu linzami da kule ta arewa za ta iya cin ruwa. To amma dai ƙasar China ta ce ita tana da wannan garkuwa ɗin da aka kafa mai suna TAD, abin da take gani kamar barazana ne gare ta ita kanta. Kan haka ne ma ajiya kakakin ma'aikatar kokin wajen China ɗin Geng Shuang yake ga manema labari cewa sai lalle a cire wannan garko ko ba da bata lokaci ba. A yanzu kuma masu nazari sun ce bukatar shugaban Amurka Donald Trump ne ya gana ido da ido da shugaban Koriya ta Arewa wato Kim Jong-un ba za ta samu ba saboda su duka biyun ba wanda yake son ya saki sharuɗin da suka gita ne wannan ganawa ɗin. Sannan shi kansa Donald Trump ne ya haɗa wasu ƙasashen duniya daga yata da yawa shugaban ƙasar Philippines Rodrigo Duterte, mutumin da wasu ke ganin cewa shugaba ne a zalimi da ke taka hakkin mutane shi.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni da injiniyan mu na yau Pete, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.